Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai mai da hankali ne kan juyin mulkin da sojoji suka yi a Sudan a farkon makon nan, da kuma matsayar Amurka dangane da rikita-rikitar siyasar da ta kaure a kasar. Lamarin da hukumomin Washington suka kwatanta a matsayin babban cikas ga tafiyar da al'ummar kasar ta sa a gaba don kaiwa ga kafa mulkin demokradiyya. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Sunana Mahmud Lalo. Kamar yadda wataƙila wasu suka ji a farkon shirin, a ranar Litinin ne aka waye gari da juyin mulki a Sudan, inda wasu sojoji suka kifar da gwamnatin haɗaka ta wucin gadi wacce ta kunshi sojojin da fara hula. Hakan ya kai ga tsare Prime Minister ƙasar Abdalla Hamdok tare da matarsa, ko da yake an sake su da yammacin ranar Talata. Kuma har sakatare harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce ya yi magana da Hamdok. Wannan juyin mulki dai ya sa masu rajin kare demokradiyya a Khartoum, babban birnin ƙasar ta Sudan, sun bazama kan titina don nuna fushinsu yayin da ƙasashen duniya suke ta'allawa dai da lamarin. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya da hedkwatarta ke birnin New York a nan Amurka, Antonio Guterres, shi ma ya yi tir da juyin mulkin.
I once again strongly condemned the forceful military takeover of
power. Yace ina so na sake yin Allah wadai da juyin mulkin da sojoji suka yi a Sudan. Ina kuma kira ga dukkan masu ruwa da tsaki a wannan lamari da suka yi zuciya nisa.
I urge, of course, all stakeholders to exercise maximum restraint.
Har ila yau a zaren majalisar, mataimakin wakilin Amurka a kwamitin tsaro Richard Mills Jr. ya yi gargaɗin janye tallafin da Amurka take ba Sudan saboda wannan juyin mulki.
As we have said repeatedly, any changes to the
yace kamar yadda muka sha fada, duk wani sauyin gwamnatin wucin gadi da aka yi ta hanyar amfani da ƙarfin tuwo a Khartoum na jefa tallafin da Amurka ke bayarwa cikin hadari.
Khartoum puts at risk US assistance.
Shi dai jagoran juyin mulkin General Abdul Fattah Burhan ya ce ya rusa majalisar mulkin ƙasar ne da gwamnatin Prime Minister Abdalla Hamdok a wani kokari na ganin ba a kauce wa tafiyar da aka dauko ba bayan juyin juya halin da aka yi a watan Disamba. Yana mai cewa sai sun cimma burinsu da suka kuduri aniya tun da farko. Mun ɗauki wannan mataki ne don mu tabbatar ba a kauce wa tafiyar da muka ɗauko ta juyin juya halin da muka yi a watan Disamba ba. Muna so mu tabbata an kafa ƙasa ƙarƙashin mulkin fara hula ta hanyar yin sahihin zaɓe. Saboda haka, a wani mataki na gyara saitin wannan tafiya. Da farko mun yanke shawarar ayyana dukkan taɓaci a duk faɗin ƙasar. To sai dai a nan Washington, kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya ce juyin mulkin da sojojin suka yi ya tantsirar da burin al'ummar ƙasar ta Sudan na kafa tarakun demokradiyya. Yana mai bayyana buƙatun Amurka kan wannan lamari.
An immediate release of all political actors.
Yace a sako dukkanin 'yan siyasar da aka tsare waɗanda ke da alaƙa da wannan lamari, a kuma maido da gwamnatin wucin gadi da fararen hula ke jagoranta, a kauce wa ɗaukan duk wani mataki akan masu zanga-zanga kamar amfani da harsashen gaske. Sannan muna Allah wadai da rahotannin da ke cewa ana cin zalin masu zanga-zangar. A da ranar Talata, Blinken ya kira Prime Minister Hamdok, inda ya taya shi murna sako shi da aka yi. Yana mai jaddada goyon bayan Amurka ga gwamnatin wucin gadi da fara hula ke kokarin kafawa. Yayin da kasashen duniya ke ci gaba da allawa dai da kifar da gwamnatin wacce aka kafa bayan hanbarar da shugaban kasar Umar al-Bashir, masu fashin baki irin su Joseph Tucker na cibiyar tabbatar da zaman lafiya ta US Institute dake nan Amurka, na ganin akwai rawar da kasashen dake yankin za su iya takawa. Yace ina fatan za a tuntuɓi ƙasar Masar, saboda hakan na da muhimmanci. Tunda dakarun ƙasar da waɗanda suke mara musu baya za su yi ƙoƙarin su ga cewa ana goyon bayansu a yankin. Saboda haka akwai buƙatar gwamnatin Amurka ta kai hankalinta nan. Ita dai ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi kira ga sojojin na Sudan da su gujewa duk wata sa'insa da za ta kai ga jikkata masu zanga-zanga. Musamman abin da ya shafi amfani da harsashen gaske. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa cikin wata sanarwa da fadar gwamnatin Amurka ta fitar a ranar Alhamis cewa a yi maza-maza a maido da gwamnatin wucin gadi da ke mulki. Ya kuma nanata cewa ƙungiyar tarayyar Afirka da ta tarayyar Turai da ta kasashen Larabawa da sauran kungiyoyin kasashen duniya duk sun yi tirda wannan juyin mulki da gallazawa masu zanga-zanga da ake yi. To jama'a da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Cindy Sen da Julie Latest Gresham ne ta hada shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya.